mun ji dadi yanzu an yi wannan zaben kuma jama'a duk sun yaba waɗanda suka zo duba zaben nan daga kasashen waje da na cikin gida da su waɗanda suka fito jama'a suka yi zaben nan kusan kowa dai ya samu gamsuwa gwargwado cewa hukumar zabe ta iya kokarinta an ba mutane dama sun jefa ƙuri'a kuma na'urar da muka fito da ita wadda muka tabbatar cewa amfani da ita zai rage magudi da duk irin abubuwan da ake na batanci na zabe to alhamdulillah kuma an ga sakamakon
a shekara ta 2011 na yi mamaki na ga mutane da yawa musamman ma daga yankin arewa sun kushe ka wasu sun aika ma sakonni na bakakin maganganu amma kuma wannan karo waɗannan mutane na ga suna murna suna nema su ce kai wani shehun malami ne ko waliyi ne ma me za ka ce musu na irin waɗannan mutane
to da farko dai ni ba waliyi bane bata alhamdulillah dai muna kamantawa muna iya kokarin mu gwargwado mafi yawan waɗanda suka yi ta zargin mu a can wannan lokacin gaskiya ce ta bayyana saboda duk abin da muka yi mun yi shi ne bisa tsarin da aka yi na zabe da kuma tabbatar da adalci kuma kamar yadda na sha faɗa shi adalci kowa ana yi wa shi addinin mu dai da al'adun mu abubuwan da muka taso kenan in dai an ce adalci to ba za ka raba ba ka ce ai ni gida zan yi ma adalci waje ba zan yi musu adalci ba to haka muka yi shi 2011 haka muka yi shi a halin yanzu in dai aka ce ga tsari bayyananne da za a yi abunda kawai muka ƙara ingantawa fiye da yadda muka yi a can baya shine yadda za mu ƙara rage yadda mutane suke magudin zabe ana bata tsari da ingancin zabe kuma alhamdulillah sai godiya ga Allah cewa wanda ya zargi can baya yanzu ya dawo shine kuma yake yabo Allah dai ya ƙara taimaka mana mu saukar da nauyin jama'a
wato mana professor ka yafi waɗanda suka kushe ka da kuskure a wancan lokacin
wallahi ni ban taba daukar wata manufa ba da duk wani wanda ya mun wani abu saboda na sani wasu sun yi ne akan jahilci wani kuma yayi ne wanda dama wani in ya tsaya akan abu duk yadda kai gaskiya sai a maida ita ƙarya a maida ita gaskiya to wanda ya zargi a cikin irin wannan halin shi ba yadda zaka yi da shi sai dai ka bar shi kawai da halinsa amma wanda ya a cikin rashin fahimta sai a yi mishi bayani ya Allah in ya ji bayanin nan ya fahimta ko kuma ya ga wani abu ya ayyana na gaskiya kamar yanzu muta yadda suke gani yanzu watakila suke canza ra'ayi sai a yi godiya ga Allah alhamdulillah